This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa yana ci gaba da shirin kai farmaki a ƙasa a garin Rafa na Gaza domin kakkaɓe mayakan Hamas. Duk da cewa masu shiga tsakani suna aiki da sabuwar jirgin tsagaita wuta a tsawon makonni a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa domin sakin wasu ƙarin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Shugaban na Isra'ila ya ce zai kira majalisar ministocinsa na yaƙi a wannan makon domin amincewa da shirin afkawa Rafa. Ya shaida gidan talabijin na CBS mai suna Face the Nation cewa da zarar sojin Isra'ila suka fara kai farmaki Rafa, inda Falastina sama da miliyan ɗaya suka faki domin ƙoƙarin kare kansu daga yaƙin, zai kasance 'yan makonni kaɗan ga samun nasara a Gaza. Netanyahu ya ce babu tabbas ko yarjejeniyar ne tsagaita wuta da musayan mutanen da aka yi garkuwa da su zai tabbata daga sabuwar tattaunawar da za a yi a Qatar. Yana mai cewa Hamas na buƙatar ta sauko zuwa wani yanayi mai ma'ana. Ya ce za su haɗu yau Lahadi domin duba wannan shirin na soji na biyu, wanda ya haɗa da kwashe fararen hular Falastina daga yankin Gaza kusa da kan iyakar Masar. A ɗaya bangaren kuma, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi yau Lahadi cewa ƙasar Ukraine na fatan taron zaman lafiya da ƙasar Switzerland ke shirin shiryawa zai magance manufar Kyiv na kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da ƙasar Rasha, kuma za a gabatar da tsarin shirin zaman lafiya ga ƙasar Rasha. Ina fatan za a yi a wannan bazarar. Kada mu rasa wannan shiri na diplomasiya, in ji shugaban na Ukraine a wani taron manema labarai a Kyiv. Andriy Yermak, babban jami'in ma'aikata na Zelensky, ya yi fatali da yiwuwar Ukraine da ƙawayenta na ƙetare na iya gayyatar ƙasar Rasha zuwa taron ƙolin da za a yi nan gaba domin tattauna batun kawo ƙarshen mamayar Moscow bisa sharuɗan Kyiv. Manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ƙa'idojin ƙungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a faɗin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da abin da suka kira ƙa'idojin muhalli da suka wuce kima, yin gasa da shigo da wasu kayayyaki masu sauƙi daga wajen tarayyar Turai, da kuma ƙarancin kuɗin shiga. A yau Lahadi ne manoma daga Poland suka tare babban hanyar A2 kusa da Sulevs a gabashin kan iyaka da Jamus. Kakakin 'yan sandan yankin Ewa Murmailo ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an kafa shingayen ne da misalin ƙarfe 1 na rana a gugun yankin. Da farko dai manoman sun yi shirin rufe hanyar na tsawon kwanaki 25, amma sun rage shi bayan tattaunawa da wakilan yankin da 'yan kasuwa masu safara. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ne ake buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Belarus da ke ƙarƙashin ikon 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da ke shirin tabbatar da mulkin kama karya na shugaban masu mulkin ƙasar. Duk da kiraye-kirayen da 'yan adawa suka yi na ƙauracewa zaɓen, wanda suka yi watsi da zaɓen a matsayin zaɓe maras amfani. Shugaba Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe kusan shekaru 30 yana mulkin Belarus, ya zargi ƙasashen yamma da yunƙurin yin amfani da ƙuri'un wajen gurgunta gwamnatinsa da kuma dagula al'ummar ƙasar mai mutane miliyan 9.5. Yawancin 'yan takara na cikin jam'iyyu huɗu da aka yi wa rajista a hukumance: Belarus jam'iyyar kwaminisanci, da jam'iyyar Liberal Democratic Party, da jam'iyyar Labour and Justice. Waɗannan jam'iyyun duk suna goyon bayan manufofin Lukashenko. Kimanin wasu jam'iyyu guda 10 ne aka hana yin rajista a bara. Jagorar 'yan adawa Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, wanda ke gurin hijira a makwabciyar Luthiana bayan ya kalubalanci Lukashenko a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 ya buƙaci masu kada ƙuri'a da su ƙaurace wa zaben. Daga ƙarshe Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar South Carolina inda ya doke babbar abokiyar hamayyarsa ta ƙarshe tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jiharta. A yanzu Trump ya share duk wata takara tare da samun mafi yawan wakilan Republican wanda ya ƙara samun nasarori da ya samu a baya a Iowa da New Hampshire da Nevada da tsibirin Virgin Island. Ba makawa za a sake fafata a zaben 2020 da shugaba Joe Biden. Nasarar da tsohon shugaban ya samu a ranar Talata zai ƙara matsin lamba ga Haley, wacce ta kasance gwamna a South Carolina daga 2011 zuwa 2017 ta fice daga takarar fidda gwanin. Amma Haley ta tara maƙudan kuɗi na yaƙin neman zaɓe, kuma ta sha alwashin ci gaba da kasancewa a gasar. Duk da yawan tambayoyi game da inda za ta iya lashe wata gasa mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu Wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ba mata mukamai Allah ya dawo to mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu yi aiki.
Kallaban shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin dake haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Sallama da kallabin da ta bakwanci shirin makon da ya gabata za mu ji burinta a matsayin shugaban farko da aka zaba shugaban karamin hukuma a jihar Borno. Za mu kuma duba yadda rashin ilmantar da ƴaƴa maza ke taka rawa wajen mutuwa aure ko kuma sakaro mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da ko suna tare da mazajensu na aure. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Ci gaba da hiranmu da kallabinmu ta mako. Bari mu koma kan wannan batu da muke haska fitila kan masababin baro mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da kuwa suna tare da iyaye maza a gidajen aure. Yau ma muna tare da Hajiya Rabi Muktar da Sa'adatu Abdulmumuni sai Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmed waɗanda suka ɗora wa iyaye alhakin rashin ilmantar da ƴaƴansu wanda yake kasancewa masamabin bar ma iyaye mata na waya kula da ƴaƴansu.
Iyaye ne,
iyaye
ne su sakin ƴaƴansu
iyaye
da suke sakin yara. Kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne.
Saboda
shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi.
Amma wasu iyayen
bayan kuma baban ya mutu ke kuma uwayen kun ki zauna ki riko mai ki rungume yaran
ba tallafi daga kowane bangare
ko da ba tallafi ki aski zauna Allah ba zai hana yin da zaku ci ba ko ke ki je ki aikatau din ke ki je ki kama yarinya amma a kin gummace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki
sai ta kare aure suka ce suke yi
tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ka tashi ta sha sanyin banza ta sha duka
to wato kiran ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi aikawa da
aikawa
akwai wanda kamar yadda nace muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga kauye amma sun kiyarda su zo cikin wannan zaure namu mu yi tattauna ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai kauyen da suke zuwa dauko yara kauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta yi aikata din nan wai ba auranta saboda dai ba za ta iya girki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani albahari a kauyen shine sai ta tabbatar da cewa ta taba zuwa binni ta yi aiki so me kai ya zama abun kila dan kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a can abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajiyoyi ne wasu sarauniya ana girmama su idan suka je kauyukan dauko yara tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman daukan yan shi dan shi zuwa birni shi yasa ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an dauko yara daga kauye zan zo su aikata wai zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kudin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwar ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata hukun da ji al'amuran da ke faruwa
wato woman leader kenan
to haba woman leader ce mana
yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi
wato ita magajiyan nan a shari'ance kamar wani irin doka ake
akwai doka na NAPTIP suna dauko yara ne daga wani wuri suna daukai su slavery ana
kamar bauta
so hukuma ta hana
kuma ke san ba sa bin kadin in ya yaro yake kudin kawai
kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai
muhimmanci
kwai yes da in an kama ka
akwai shekarun da ake yi
shekara bi kuma a cika taron 250
kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mun wanda suke dauka ya zuwa Saudiya
su ma
wani su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin
ita bagajiyar
ita ma ita ce ita ke cinye kudin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafa ke da ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya baki kudin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin yarin so ko mun da ya danganta da yanayin yanda aka auno miki yarinyar kika zo da riba ake ci da su riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ce an auno ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fata gama fitar da kudin ta akan ta sannan fa abin da ta tara sannan ki zaki yarinya zaka dinga amfana da wannan kudin wahala ce zaka je kai ta yin ta
to akwai ne dai bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan
da laifi gaskiya
mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwanmu a matsayin ciwon ya mace na ya mace ne
tunda mace aka sani da tausayi
ita aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma yawa to amma shi ga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da suke
akwai kuma masu rikewa da kyau fa
akwai
masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta yi karatu ta yi karatu ta kan dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan da tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye duk ana aka yi mata tarbiyya wani dan matar shi take hada ta cewa na ka auruwa ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ruka ya kin kara ba matan aure tsoro
su ci gaba da
ai wannan shure ai bi hana mutuwa di iyakacin ki inda miji yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take
a ni dai wanda kai kika aure
a waje
kan a ba ni sama na cewa ta yadda
wannan mai aiki na akwai mai aiki akwai mai auren mai
zo muna zo kan fada da ka fada
abin da take ba madam ta zama madam
a waje ne aikin so sai wannan ayin shi ma ba so dai ba so bi ba ni kai na gano ce ma ba jiyau ba mai aiki ci aka kawo gida kai miji a shekana so in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki
ba ta nisan su
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada
mai gida ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya
tana
jin dadin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan tace wance ita ce yau rabuwar mu yazo tace me ya faru tace bari kiji tace tana kuka tace bazan taba cin amanar ki ba tace gashi abinda mijin ki yake amma in kin ce ƙarya ne sai mata tace mijinta ba zai yi haka ba tace bari in baki sheda sai ta dauko wayarta sai ta yi flashing din mai gida sai ta sa wayarta haske ele suwiti na ya akai ina hajjiya tace hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinde soyayya kaza tace a daman nace kudurin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to tace to yanzu matsala daya zamu yi da hajjiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja fada ne in na ja fada sai in kada ta gida in ta tafi gida
in
gane ba daidai bane in ta tafi gida
barista ta tsora ta
yana faruwa ce da ba ba
idan ta tafi gida sai in ja fada zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin nan anyi ne kuma sai lallaba sai in je in dawo da ita ba ta so ne sai in ba ta kuri sai mu zo mu zauna to sai ta ce kaga muna zumunci yace ke da Allah rabu da ita da wannan sai ta ce to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kafa ki san tana rayuwa tace a bazan taba sani tana da waya ba yarinya nan ta kashe waya a gaban mata
ina cin amana
yana dawowa ya dawo yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wanci tace ai wanci ta tafi gida so bam katse miki ba sai da yace mata sai da tace mishi to yanzu kudin da za a siyayya tuwo mun zan je da iyaye na da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki yace duk zai sa ai mata ora tace a ba ni ya fi san san abin da raina yake so
ita mai aiki
ya tura mata kudi makudi shi bude mata account yarinyar ya buri tura mata kudi makudan kudi masu yawa
ina jin kan masu aikin ba ba sa zama
kuke azabta da ƴaƴan saboda
so sai kada
ba su tsoro
kasani
kada ya raiki
kuma ana yi haka ke faruwa
to kin ga magana ta fara
ba so
ƴan da yi ba ke nake azabta da
yara taki a raza naki in ma mijin ya
zaka amma azabtar da yara har da ƴan kanana
ke tana ta kwana ne yaran za su ji tsoron da haka yaran in suka bude idanuwa idan in ya bude ba za ta dauka su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko katu budura
ko karamar yarinya
kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fike kwarewa da kike ganta wannan karamar yarinyar da ke renawa
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da yau kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so daya ba ba so biyu ba so uku ba so ya kamata da iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayin ka na uwa ko na uba zaka sauke to kaga baka sauke ba na ka je ka ce ma Allah ne
barista hukumanci
kamar yadda ta faɗa akwai a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin mashi da akan jama'a akwai kuma haƙin suma jama'a akan da akwai haƙin da akan hukuma akwai haƙin hukuma akan da duk an bayyana shi to dai abinda yaro ya kamata yayi abinda iyaye su yi ma ƴaƴan su abinda hukuma ya kamata su yi ma ƴaƴan yara sai ya kamata su ba su education
wato
ilimi free
kyauta
a irin to duk komai era nan an bayyana a hukumar
so ka kowa yayi aikin da aka sashi
kowa yayi abin da
madalla da fatar iyaye maza da mata za su koyi darasi daga wannan babin to madalla kallabin mu ta mako Hajiya Inna Ciroma da ta yi tarihi a matsayin macen farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar Borno ta bayyana burinta da kuma shawarinta ga mata da suke sha'awar siyasa waka aka ce a bakin yayi ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
to alhamdulillah burin mu da dama
na sha fada His Excellency Professor Babagana Umar Azulum ya yi mana aiki a jihar mu ta Jere in particular Borno in general kuma Jere in particular yanzu inda kun duba ma akan hanyar zuwan ku kun ga flyover wannan flyover din a kasan Jere ne aka yi shi shine first flyover na Borno State ya yi mana asibitoci ya yi mana makarantu umuma at the local level at the council level inda ya taka ya bari mu ma za mu taka mu we following steps in shi dole ne we have to support developmental plans His Excellency local governments as is aligning towards wannan abin so that I achieving state and shi kuma His Excellency ya achieving duka abin da ya sa a gaba so shine at the local level dole ne me supporting duka mu abin in terms of education kamar most especially education girl child education na ya mace kenan kuma na sauran yaran mu gaba daya in terms of agriculture zamu bunkasa in Allah ya yarda manoma za su samu abin da ya kamata su samu kuma wajen health ma health care services in Allah ya yarda shi ma zamu ci gaba da inda His Excellency yake zamu ci gaba da duk wannan abubuwan Allah ya yarda
a ganin ki idan aka dama da mata a harkar gwamnati aka ba su mukamai daban-daban kina gani akwai wani sauyi da mata za su iya kawo kasa
of course za a samu canji sosai ma positive change nan ba mata mukamai Allah ya yarda wato mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu yi aiki mu ne da ku anan yau ranan January 29th, 2024 I mean, just follow us. I abiyo mu in the next coming days, in the next coming months, in the next coming years, Allah ya kama da rai da lafiya. Kaga aikin da zamu yi, Allah ya will deliver so that musake bawa gwamnati, musake bawa leaders mu kwazon da zasu ce eh an gane bar zamu sake kara mata.
Akwai kananan yara mata da ba sa zuwa makaranta. Wasu suna talla, wasu suna yawace. Wani irin kuduri kike da shi akan irin waɗannan mata kananan yara mata?
Wannan already da My Excellency ma ya riga ya yi don because think His Excellency Senator Kashim Shettima an gina mega schools across the state gaba daya kuma His Excellency Professor Babagana Umar Azulum shi ma ya zo ya ci gaba da haka. So maganan yara street children da suke yawo ba makaranta already ana ta enrolling din su a makarantu kamar ni I was even a member of enrollment committee na mega schools so mun je layi mun je gida mun je sangaya duka mun dauki yara mun sa su a makarantu a lokacin that was like 4-5 years back kuma har yau ana kan wannan program din kuma insha Allah a Jere ma abin da zamu yi kenan don because na ce muku education shine priority mu Allah ya yarda duk yaran da ba sa karatu za mu samu mu ga dalili me yasa ba sa karatu kuma Allah ya yarda za mu samu da su makaranta because muna da isasshen makaranta alhamdulillah an gina mana mega school sun nan manya duk suna nan da za su accommodate abin nan kuma muna da competent teachers da an yi su training din su an yi retraining din su kuma an yi employing sabbi yanzu last year nan alhamdulillah gwamnati ta employing sabbin malamai wanda za su taimaka various public schools so alhamdulillah muna da wannan already an riga shin fada mana wannan
ana cin zarafin mata ta hanyoyi daban-daban ba ma wai sai ta hanyar yi musu fyaɗe kadai ba ya wannan abin yake ci muku tuwo a ƙwarya
gaskiya as a woman abin baya mana daɗi amma da taimakon gwamnati da taimakon security agencies da all relevant bodies da suke da suke da baki a cikin wannan taimakawa wannan violence against girls and women din Allah da zamu hada karfi muga cewa wannan abu be reduced to the minimum in Allah da kuma in Allah da ya taimake mu ma it will be eradicated
wace irin shawara kike da shi ga mata masu sha'awar shiga harkar siyasa
gaskiya mata suna they are coming up yanzu mata they are coming up kawai ina so sake reassuring also sake ba su confidence akan cewa su fito
su fito siyasa din ba na maza ne kadai ba kuma siyasa ba wai a da ne ake cewa a wanda yake siyasa ba mace da take siyasa ba responsible mata bane ko ne a yanzu kai ya waye duk mata sun shiga siyasa kuma ana ba su chance gaskiya ana ba su positions kuma in Allah ya yarda gaba ta kai mu so ina bada shawara ma mata kar su zauna su shiga due because in an shiga harkan siyasa an shiga decision making na gwamnati kuma da hakan ne zaka samu ka tallafawa mutanen ka na constituency amma in ka zauna a baya ka zauna a gida taya zaka in kana da ma wani abun ranka da kake so kai contributing taya zaka contributing sai ka shiga irin wannan system din tukunna zaka samu kai contributing to your society.
Ya zuwa yanzu na san mata da dama sun yi farin ciki da wannan mukami da mace ƴar uwarsu ta samu. Me zaki ce akan haka?
Gaskiya mata sun fito ko lokacin election, lokacin general election da aka yi on Saturday last week. An ga turn out na mata and because sun ga cewa mace ƴar uwarsu ne ta fita. So gaskiya mata da samari sun fita su yi supporting din kuma ina musu godiya. Ina musu godiya sosai. Kuma ina assuring din su cewa Allah ya yarda ba za mu sa su kunya ba yadda na sha fada.
Wani albishir kike da shi ga mata?
Ba mai aiki. Albishirin da zan musu ba zan sa su kunya ba. Da abin da ya kamata a yi wa mata, a yi wa samari, a yi wa duk mutanen jere. Duk abin da ya sauwa a za a yi musu in Allah ya yarda da taimakon shugabanninmu. Because za mu zo ne with the intention of uniting stakeholders umu kuma mu working as a team daga abunan senator umu na constituency na zuwa reps umu na constituency na zuwa house of assembly the party structure the stakeholders umu dukkan za mu zo na kan mu daya mu ga mu planning mu zo na mu I wanted da abun da ya kamata mu yi ma mutanen mu na constituency mu insha Allah.
To a ƙarshe wata shawara kike da shi ga mata da kuma matasa?
Eh to shawaran ce ne kar a zo na a gida gaskiya. Mata ma kar su zo na a gida su fito su shiga harkar siyasa kuma su fito su yi sana'a. Insha Allah gwamnati ta riga ta yi structure na taimakon youth. Because muna ana promoting youth already an sa musu structure na yadda za su yi a tallafa musu su yi sana'a mata ma haka kuna ana discouraging youth restlessness ana discouraging youth idleness so gaba ɗayan Allah yadda akwai matakai da gwamnati already ta dauka kuma za mu support za mu aligning da wannan matakai din dukan Allah yadda yara samari da mata dukan Allah yadda za su samu abin yi da yardan Allah.
Madalla nan kuma za mu sallama da Inna Ciroma macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno. Muna mata fata alheri da kuma addu'a Allah ya bata nasara a wannan mukamin domin ci gabanta nasara ce ga mata baki daya. Uwar gida ke ma za ki iya shiga shirin domin bada taki gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata. Masu iya magana suka ce hannu daya baya daukar jinka. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri.
Madalla to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da Tabata Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.